Sasha Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2531 da kuma 49. Masarar mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta shoshin gidajen radio amfani Sarauniya Far'a FM, Nomad FM da Lol da Niyya da tashar mu ta Via Africa akan mita 102.5 a zangar FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyahausa.com ko ku sashenhausa.com. Masar assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdul Aziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Babale da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 21 ga watan Yuni na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, mu fara da kanun labarai.
To Abdul Aziz, manyan jami'an hukumomin tsaron Amurka sun kama bakunansu, sun ki cewa ufan akan rahotannin da ake bayarwa da ke cewa shugaba Donald Trump ya bada umarnin a kaiwa Iran hari jiya Alhamis. Ta wani gefen kuma, mayakan ƴan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran sun kai wani hari da makami mai linzami a kudancin kasar Saudi Arabia. ƴan takara shida da ke gwagwarmaya a zaben shugaban kasar Murtaniya sun kammala yakin neman zabansu.
Madalla, to bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari na shirin daukar matakin haramta almajiranci a kasar.
Abu ne mai kyau in gwamnati za ta yi doka ya kasance an gyara wannan al'amari na karatu na Muhammadiyya, wanda shine asalin ya samar da wannan almajiranci da ake magana.
Muna tafe da ƙarin bayani. Idan mun leka a yankin Niger Delta a kudancin Najeriya, za ku ji cewa dakarun sojan Najeriya sun yi nasara kama wani shugaban ƴan bindiga mai suna Nobel.
Kowa ya san irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan game da sha'anin tsaro da kuma armed robbery da kuma sace mutane.
Bayan haka muna tafi da shirin duniyar Amurka da Muhammadu Lalo zai gabatar, amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Manyan jami'an hukumomin tsaro na Amurka sun kame bakunansu, sun ki cewa ufan akan rahotannin da ake bayarwa da ke cewa shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarnin a kaiwa Iran hari jiya Alhamis, amma kuma daga bisani ya janye umarnin ba tare da gabatar da wasu dalilai ba. Jaridar New York Times ta ce da farko shugaba Trump ya bada umarnin a kai farmakin jiragen sama akan wasu sansanoni da suka hada da wuraren da Iran ke girke makamanta masu linzami da sauransu kafin ya canja ra'ayinsa. Ita ma jaridar Washington Post ta wasu kafofin labarai duk sun tabbatar cewa shugaba Trump ya bada umarnin a kai harin na ramuwar gayya bayan da Iran ta karkabo wani jirgi mara matuki na Amurka da ke shawagin liken asirai daga samaniya. Shi ma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar cewa Iran ta sami sakon Trump jiya da daddare daga hukumomin kasar Oman, inda aka sanar da ita cewa ana dab da kawo mata wannan farmakin. Ta wani gefen kuma, mayakan ƴan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran sun kai wani hari da makami mai linzami a kudancin kasar Saudi Arabia da ya sauka a kusa da wani kamfani da ke tace gishiri a teku, amma bai lalata komai ba ko asarar rayuka ba. Kamar sojojin da Saudi Arabia take wa jagoranci da suke yaki da ƴan tawayen ta ce, makamin mai linzami an harba shi kusa da kamfanin Al-Shuqaiq da ke yankin Jizan. Mai magana da yawun gamayyar kungiyar sojojin Turki Al-Malik ya ce kungiyar za ta ɗauki matakin da ya dace da sauri kuma cikin lokaci don ta yi maganin waɗannan ‘yan ta’adda. ‘Yan tawayen Houthi ɗin, waɗanda suka hamɓarar da gwamnatin da Saudiya ke goyon baya da ƙasashen duniya, suka amince da ita daga kan mulki a Sana'a, babban birnin ƙasar Yemen, a shekarar 2014, sun himmatu wajen kai har-haren makamai masu linzami da kuma jirage mara matuƙi a cikin biranen Saudiya a cikin makonni biyu da suka gabata. ‘Yan takara shida da ke gwagwarmaya a zaben shugaban ƙasar Murtaniya sun kammala yakin neman zabansu jiya da daddare a birnin Nouakchott, bayan da kowannensu ya shirya gagarumin taron lacca ga magoya bayansa. A karon farko tun bayan juyin mulki da aka yi a shekarar 2008, wannan ne zai zama karon farko da shugaban ƙasar mai ci Muhammad Ould Abdulaziz zai kasance baya cikin zaɓe, abin da ya sa ƙofa ta buɗe ga mutane da dama da ke sha'awar tsayawa zaben. daga cikin 'yan takarar na yanzu har da babban madugun 'yan adawar kasar Sidi Muhammad Ould Boubacar, wanda ya taba rike mukamin Prime Minister daga shekarar 2005 zuwa 2007. A gobe Asabar ne dai za a yi zaben, kuma a yi zagaye na biyu ranar 6 ga watan Yuli. Labaran na zuwan muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Xi Jinping na kasar China ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kai Koriya ta Arewa, inda ya jinjina wa shugabanninta akan yadda suka maida hankali wajen bunƙasa tattalin arzikin kasar tasu, da kuma yi musu tayin cewa China za ta taimaka wajen shawo kan tarzomar da Amurka ke yi da su kan batun shirin ƙera makaman nukiliya na ita Koriya ta Arewa din. Kamfanin dillancin labarun China na Xinhua ya rawaito shugaban kasar ta China a lokacin liyafar da aka shirya mishi jiya da daddare, yana yaba wa jagorancin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wajen ɗaukar matakan ƙarfafa tattalin arzikin kasar. Haka kuma shugaba Ji ya bayyana rikicin da ke tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka da cewa mai ɗaure kai ne kuma mai takaddama da yawa a cikinsa matuƙa. A yau Juma'a, dubban ɗalibai masu zanga-zanga sun saka kaya baƙaƙi, inda suka yi tattaki a birnin Hong Kong, suna neman da a janye shirin dokar nan da ya janyo cece-kuce na maida masu laifi zuwa China don a tuhume su. Haka kuma suna neman shugabar yankin Carrie Lam mai ra'ayin China da ta sauka daga mukaminta. Nan da ɗan wani lokaci masu zanga-zangar sun haifar da tsaiko ababen hawa da kuma toshe babbar hanya da za ta kai ka ginin majalisa wanda gwamnati ta rufe a yau. Masu zanga-zangar ta yau Juma'a sun buƙaci jami'an Hong Kong da su janye ayyana zanga-zangar da aka yi ranar 12 ga watan Yuni a matsayin bore, kuma su saki gaba ɗaya masu zanga-zangar da aka kama da kuma janye tuhumar da ake musu, sannan su kuma kafa kwamitin bincike da zai duba yadda 'yan sanda suka yi amfani da ƙarfi lokacin da aka gudanar da wata zanga-zanga kwanan nan. Sai dai har yanzu gwamnati ba ta maida martani kai tsaye ba akan waɗannan buƙatu nasu. A ranar Talata, Lam ta fito ta ba da haƙuri akan rikicin siyasa da ya haifar da rashin zaman lafiya a yankin.
A gaida Muhammad Hafiz Babale, labarin da kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanni, za mu fara ne daga Najeriya, inda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke shirin ɗaukar matakin haramta almajiranci a ƙasar. Isa Lawan Ikra ya haɗa mana wannan rahoto.
Sanarwar gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin haramta almajiranci ya jawo hankalin kungiyoyin da ke kula da ɓangaren koyarwa a makarantun allo, cewa ya kamata dai a yi gyara. Dama dai mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Babaga na Mungunu ne ya sanarwa da manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro a babban birnin tarayya Abuja a ranar Alhamis, wanda wannan ne kuma ya jawo hankalin majalisar kula da malaman makarantun allo a jihar Kaduna, da ta ce a gaskiyar magana wannan bai dace ba. Imam Bukhari Maraban Josi ne sakataren majalisar malaman allo a jihar Kaduna.
Mun yi mamaki da muka ji mutumin da yake Maiduguri ya faɗi irin wannan kalma akan almajirai. Wannan kalma ta bamu mamaki. Abinda muke cewa akan wannan, a dunkulanmu muna da kungiya na ƙasa wanda mai alfarma sarkin musulmi shi ne uban wannan kungiya na majalisar malaman makarantun tsangayu na ƙasa baki da. Kamata ya yi in akwai wata matsala da ake hangowa a zauna da malaman nan a tattauna da su a ga menene. Idan an yi tunanin a ɓangaren tsangayu an samu sun yi wani abu, to ai ba harkar ce mara kyau ba. Wanda ya yi shi ya yi kowane irin ɓangare. Idan an ce a zauna muwa muna da abin da za mu faɗa a kan kowane irin ɓangare.
Cewa ake yi a yadda yara ko almajiran ke yawo a kan hanyoyi suna bara, babbar illa ce wadda ake ganin an yi abin yaƙi tafiya.
Mafiya yawan da ake ganin suna baran nan ba almajirai bane. Shugabancin kasar da ba a yinta akan adalci shi ya jefa mutane a cikin matsaloli, don haka wasu sai su dauki rigar almajirai su dangane bara.
Za ku yadda a ce gaba ɗaya an hana bara sai dai kawai ɗalibi ya karatu ya ci abinci a gidan malamin shi?
To idan za su iya bismillah, mun san gwamnati ba abin da ya gagare ta, amma bismillah tun shekara 50 da suka wuce ake son a yi. A wancan lokacin ma da ake adalci kenan, bai hannu mabalanta na yanzu da kowa hannu baka hannun ƙwarya a cewa za a yi hana wannan.
Shi ma dai mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna Kaduna kan harkokin addinin Musulunci Sheikh Jamil Abubakar Albani ya ce duk da yake dai akwai kurakure game da almajirancin amma dai bai kamata ai wannan hukunci ba tare da an zauna da malaman da ke wannan harka ba.
Ya abubuwa guda biyu ne a dungule, akwai bara akwai kuma almajiranci. Almajiranci kuma shine mutum ya tashi daga wani gari zuwa wani gari ya zauna yin karatu. To asali ba a yin bara, hada shi aka yi aka jona shi. To ni a fahimta ta kamata ya a zauna da su mutanen a kafa kwamiti, gwamnatin tarayya ta kafa kwamiti. A tunani na babban abin da yasa ake so a wannan shine abin da ya shafi tsaro. To akwai wajajen da zaka ga almajiran suna zama a gidan malaman amma ba bara suke yi ba, za su zauna su yi karatu. Akwai kuma yadda za ga yaran an kai su makarantan ba sa karatu. Yau ka gansu a gidan mai, ka gansu a bakin hotel, ka gansu a titi. To ka ga dole a bambance mutanen da suke zama su karatu su noma malaman su ciyar da almajiran da wanda kuma suke yawo ba neman ilimin suke yi ba.
Kenan da in dakatar da waɗanda suke yawo bara kana ganin wannan ba matsala bane, sai dai a bar waɗanda suke karatu su je su karatu a zaurukan.
Wannan kuwa ne fahimta ta cine gwamnati ke haka.
To ko yaya masanan tsaro ke kallon yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ta alakanta almajiranci ko kuma barace-barace da maganar tsananin tsamin tsaro a Najeriya? Manjoya Hayashin Kwamirta ya masani ne a bangaren tsaro.
Ni a fahimta ta rashin tsaro da ake fama da shi bai da alaka da maganar almajiranci. Duk da dai abu ne mai kyau in gwamnati za ta yi doka ya kasance an gyara wannan al'amari na karatu na Muhammadiya wanda shine asalin ya samar da wannan almajiranci da ake magana. In muka duba daga cikin mafi yawan waɗanda ake samu da aikata laifuffuka musamman a wannan karni na abin da ya shafi garkuwa da mutane don karban kuɗin fansa ko kuma fashi da makami da ake yi bai da nasaba da waɗannan almajirai da ake magana. Ai a wancan shekara ta 2018 tun farkonta akwai wanda aka samu shine babban masu irin wannan garkuwa da mutane wanda yake ba ma dan Arewa bane wanda ake cewa Evans. Har yanzu bamu ji mai faru da shi ba da irin waɗanda ya koyar da irin wannan abu suke yi har zuwa yanzu. Wato in har akwai inda almajiri yake sullubewa ya je ya koyi wani al'amari wanda yake mara kyau ne, to sai gwamnati ta duba ta ga wannan al'amari mara kyau shine abin da za ta hana. So mu bambance hana almajirancin da kuma inganta karatu.
Dama dai an sha samun kiraye-kiraye daga bangarori daban-daban ciki da kungiyoyin da ke ganin ya kamata a gyara bangaren koyarwa ko kuma almajiranci a Najeriya. Musamman dai barace-baracen da ake jinginawa da almajiran da ake gani akan manyan hanyoyin wannan ƙasa. Isa Loli Kara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawan Ikra, yanzu kuma sai mu leƙa yankin Rivers inda za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya battalion ta 29 tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro ta Civil Defense sun yi gagarumin nasara akan wasu 'yan bindiga a yankin. Wakilin muryar Amurka a Rivers Lamido Abubakar ya aika mana da ƙarin bayani.
Rundunar sojan Najeriya battalion ta 29 da ke runduna ta 6 a birnin Port Harcourt tare da wasu jami'an tsaro na Civil Defense da ke gadin wasu layukan 5-5 mallakar kamfanin man Shell a garin Giro da ke karamar hukumar Tai a jihar Taribas. Sojojin Najeriya dai sun fuskanci wani hari na 'yan bindiga yayin da sojojin suka hana fasa bututun mai domin satar sa. 'Yan bindiga dai daga bisani suka kawo farmaki kan sojojin Najeriya yayin wannan farmakin dai aka fara bude wuta nan take wani soja daya ya mutu tare da wasu jami'an Civil Defense guda biyu. Sannan kuma 'yan bindiga suka yi awan gaba da wasu bindigogi AK-47 da kuma G3. Kuma samun wannan labarin ke da wuya nan take aka samu agajin gaggawa daga sansanonin tsaro daban-daban a yankin na Niger Delta inda aka fara farautar 'yan bindigan da suka yi wannan barna. Kuma nan take suka samu nasarar kama shugaban kungiyar ta 'yan bindiga da ya gallabi jama'ar yankin na Niger Delta, wato Musa Korebe Nebele wanda aka fi sani da Nobel. Kuma bayan sun kama shi ne aka kama shi da bindigogi daban-daban. Kuma yayin Musa ya rutar nan take ya sheka lafira. A daidai wannan gabar ne shugaban runduna ta 6 ta sojojin Najeriya da ke birnin na Port Harcourt Major General Jamilu Sharham ya tabbatar da cewa rundunarsa za ta tabbatar da tsaro a inda ake ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta. Wani mai fashin baki kan al'amuran tsaro da ya karkara aikin sa a yankin Niger Delta, Ahmad Baba Tijani Gamawa mai ritaya, yayi mana tsokaci akan wannan lamarin.
Kowa ya san irin abubuwan da suke faruwa a kasar nan game da sha'anin tsaro da kuma armed robbery da kuma sace mutane. Saboda haka dole ne a zauna akan table a tattauna ba tare da wata aƙida ta siyasa ba. Yanzu ba zancen siyasa ake ba, ana maganar shugabanci ne. A yawa mutane adalci, a musu gaskiya, a riƙe musu amanansu. Saboda haka dole ne waɗannan parties guda biyu da gwamnatin tarayya da shi gwamnan Rivers da jami'an tsaro a zauna akan table a gane meye problem din, domin ba dan komi ba a kare waɗannan abubuwa, a kare rayukan mutane, a kare musu dukiyoyi. Yanzu wannan abubuwan da ke faruwa a jihar Rivers da sauransu, dole ne shi shugaban ƙasa ya tsaya ya jajirce, ya ba jami'an tsaron nan ƙarfin gwiwa, ya ƙarfafa musu gwiwa, a ba su kayan aiki, kuma a tabbatar dukkan mutum an biya su haƙƙoƙin su.
Tanatin yan bindiga musamman a harabobin ayyukan haƙar danyen mai tare da tace shi ta bayan fage, rundunonin tsaro kama daga sojojin ruwa da yan sanda da civil defense da dai sauransu, suna bayyana irin kokarin da suke yi, cewar suna iya bakin kokarin su domin kawo ƙarshen ta'annatin yan bindiga a yankin mai arzikin mai. Wannan ga danyen mai dai a Najeriya, wannan ce da kan janyo wa ƙasar ta Najeriya asarar ɗimbin dukiyoyi tare da bata muhalli a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, yanzu kuma sai mu leƙa jihar Adamawa da ke Najeriya. Za ku ji inda aka kwana tare da likitan bogi mai suna Ibrahim Mustafa, wanda ya shafe kusan shekaru biyar yana aiki a jihar Adamawa, wanda ake zargi ya kashe mutane 15. Wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa, Ibrahim Abdul Aziz, ya haɗa mana wannan rahoton.
Shi dai likitan bogi mai suna Ibrahim Mustafa ya ko shafe kusan shekaru biyar yana aiki a jihar Adamawa, wanda har ya kai mukamin babban likita na wasu asibitocin jihar da suka haɗa na ƙaramar hukumar Maya Bello da kuma na Fufore, inda mako dubunsa ya cika. To wai ko ta yaya kama wannan likitan bogin? Mr. Bola Olari, da ke zama daraktan hukumar tsaron farin kata DSS a jihar Adamawa, ya ce kamar yadda bincikensu ke nunawa, shi wanda aka kama yana amfani da takardun bogi na wani likita, wanda da waɗannan takardun bogin ne ya samu aiki a jihar Adamawa, bayan irin wannan aiki da ya yi a wasu asibitocin jihar Gombe. Daraktan ya ce haka nan ma kuma shi likitan bogi ya ku aiwatar da ayyukan fida da dama a jihar Adamawa da Gombe, wanda fiye da mutum 15 ne ya sanadiyar mutuwarsu a jihar Adamawa, wanda a don haka ya ce da zaran ma sun kammala bincikensu za su ko gurfanar da shi a gaban kotu da shi da wanda yake tallafa masa.
While the suspect and his accomplices have been taken into custody, they will be charged to court immediately as soon as the investigation concludes.
Wannan abin takeici ne game da ayyukan wannan likitan bogin. Ya aiwatar da ayyukan fida fiye da 100, kuma muna ci gaba da bincike. Da zaran mun kammala, za mu kai shi kotu da wanda ke aiki tare da shi. A don haka ya kamata jama'a su ke kulawa, a cewar daraktan hukumar ta DSS Bola Olori.
The service strongly condemns this dastardly act and urge unsuspecting members of the public to be wary of these merchants of death.
To wai ko me likitan bogin ke cewa ne kan abubuwan da ya aikata kafin dubunsa ya cika?
Ana zargina ne da cewa ni ina aikin likita ba tare da takardu ba, fofore take ya tabbatar da hakan, kuma gaskiya ne wadda ban yi da na sani ba abinda na aikata, tun ban sukar ba wadda na shutar. A iya tiyata da nake yi, na yi sama da mutum 5,000, babu wanda na taɓa kashewa, kowa lafiya ƙalau yake. Na insult akwai likitoci a ƙarƙashina ma wadda suke koyan aiki, wadda suka koya tun ina ma balwa, sama da mutum 5-10 sun koyi aiki. Likitoci sun yi service a ƙarƙashina, na ku koya musu sojiri, tiyata kala-kala, babu irin wanda ba na yi, har da na haifuwa ina.
Shi ko wannan bawan Allah na ko cikin wanda likitan bogin yayi wa mahaifinsa fida a asibitin garin Mayo Balwa, ya koma bai na takaicinsa nema da cewa,
ni dai da nake magana wannan likita shine wanda yayi ma mahaifina tiyata a ran 7 ga watan 8 shekara 2017, washe gari kuma Allah ya masa cikawa. Ina addu'a har kullum Allah ya ji kansa Allah shi, Allah ya gafarta masa kwarkwaran shi. Likitan nan ba kawai bai kwarance bane akan magana likitanci, ya ma dibi wasu kayayyakin asibitin ma karamar hukumar Mayo Balwa, wato Kotu Sojojin Mayo Balwa, ya sayar ya hada baki da wa'annan ma'aikata na Health Management Agency na Adamawa. Mun rubuta takardan koke, mun kai musu, mun kuma rubuta takardan koke, mun kai mu har Adamawa Central Assembly. Ba abun da kai kuma dukkan mutumin da yake ziyartar asibiti ma dole ya san wannan likita bai da kwarewa. Likita ne wanda da ka ganshi zaka zama kana da shakku a ciki, kafin ma kowa ya fara wannan shakku yin mu muka fara cewa anya wannan likita kuwa
koma da menene. Yanzu ko an zura ido ne a garana da za a kai su kotun. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hassan Murar Amurka, daga Yola, a Najeriya.
Kafin ku san shi kika yi da shi na soka bincike na yi kaɗan. Ka bar dubin huska da kaurin jiki na soka binciken zuciya da irin halin da duk a gare.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma sai shirinmu na gaba, Duniyar Amurka daga Muhammadu Lalo.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. A farkon makonnin ne shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin neman wa'adi na biyu a birnin Orlando da ke jihar Florida. Shin me yasa Trump ya kaddamar da yakin neman zaben nasa a wannan birni da kuma ita kanta jihar ta Florida? Sannan me masu sharhi ke cewa? Waɗannan batutuwa shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. To, da yammacin ranar Talata da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da gangamin yakin neman zabensa, inda yake neman wa'adi na biyu. An kaddamar da yakin neman zaben ne a birnin Orlando da ke tsakiyar jihar Florida, kamar yadda aka ji a farkon shirin.
Tonight I stand before you to officially launch my campaign.
Yace a wannan dare na tsaya a gaban ku ne domin kaddamar da yakin neman zabe na a hukumance na neman wa'adi na biyu a matsayin shugaban Amurka. Ita dai jihar Florida ta kasance ɗaya daga cikin manyan jihohin da ke da matukar muhimmanci idan har mutum yana so ya lashe zaben na Amurka. Shugaba Trump ya zo ne da wani sabon sako mai taken ci gaba da ɗabbaka martabar Amurka, ko kuma Keep America Great a turanci. Shugaban na Amurka ya kuma yi amfani da wannan dandali inda ya ce zaben na Amurka wanda za a yi shi a shekara mai zuwa zai zamanto wata dama da za ta fitar da gaskiya, kan rahoton Robert Mueller da ya bincike kan katsalandar ɗin da Rasha ta yi a wancan zaben na 2016. Yace ba wai zai zamanto dama ce kawai ta nuna irin cigaban da muka samu ba. Zaben zai zamanto wata dama da za ta nuna gaskiya kan waɗanda suka nuna wani irin hali da ba a san Amurkawa da shi ba, na ƙoƙarin kassara gagarumar demokuraɗiyyarmu da ku kanku. Akalla mutum 20,000 ne suka hallara wajen wannan gangamin yakin neman zaɓe, mafi aksarinsu 'yan gani kashenin Trump irinsu Julie Adamson.
Loved it.
Ina matuƙar ƙaunar na ga shugaba Trump, yana burge ni, ina kuma matuƙar son kallonsa a talabijin. Na ji daɗi da na gan shi ido da ido, da kuma yadda na ga kowa cikin annashuwa. Shi ko wannan matashi mai suna Phil, wanda bai bayyana sunan mahaifinsa ba, batun gina katanga tsakanin Amurka da Mexico ne a zuciyarsa.
We have to build the wall, we have to secure the country.
Yace ya zama dole gina katangan nan, ya zama dole mu tsare ƙasarmu. Komai za mu yi, Amurka ta zama ita ce ta farko. Ya zama dole mu saka wannan a zuciyarmu.
America first, America first. We have to keep that in mind.
To, shin wani irin muhimmanci jihar ta Florida take da shi har Trump ya zabi kaddamar da yakin neman zabensa a wurin? To, da farko dai wajen shakatawa nan na shugaba Trump da ake kira Mar-a-Lago a jihar ta Florida yake, sannan ya zaɓi birnin Orlando ne wanda ke tsakiyar jihar, saboda anan ne kusan rabin mutanen da suka rijista kada ƙuri'a suke a zaune. Ko da yake kamar yadda rahotanni ke nunawa, wani abu da yake shine kamar na karɓa-karɓa tsakanin 'yan Democrat da 'yan Republican wajen lashe ƙuri'un jihar. Abin nufi a wani lokaci 'yan Democrat ne suke lashe jihar, wani lokaci kuma 'yan Republican. White Ayers na ɗaya daga cikin masu tsara dabarun lashe zaɓe ga jam'iyyar ta Republican, kuma jami'i ne a cibiyar bincike ta North Star Opinion Research a nan Amurka.
Florida is an absolutely critical state.
Yace Florida wata jiha ce da ke da muhimmanci a neman wa'adi na biyu ga shugaba Trump. Ya lashe jiha a shekarar 2016. Zai yi matuƙar wahala mutum ya harhaɗo adadin da ake buƙata na samun ƙuri'u 270 na wakilan da suke zaɓen shugaban ƙasa. wato Electoral College, ba tare da jihar ta Florida ba.
To put together the pieces to get to 270 electoral votes without Florida's votes.
To kuma da wasu ke fada, akwai alamu da ke nuna cewa shugaba Trump a kin tsake a wannan zabe na 2020 ta fannin kuraden da ya tara domin yin yakin neman zabe da kuma tsare-tsare fiye da yadda aka gani a zaben 2016. Abinda wasu masu lura da al'amura suke ganin duk shaci fadi ne. A wannan karan, dabarun da zai amfani da su a yakin neman zaben kamar yadda wasu suka lura za su fi mai da hankali ne ta fannin bunƙasar tattalin arziki da Amurka ta gani da kuma irin tsauraran matakan da gwamnatinsa ta ɗauka ta fannin yaƙi da masu shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, waɗanda alƙawarka ne da ya yi a baya ya kuma cika. Tim Matoff na ɗaya daga cikin shugabannin gangamin yaƙin neman zaɓen na Trump.
Everyone supports a booming economy. Everyone supports a strong.
Ya ce kowa na goyon bayan bunƙasar tattalin arziki, kowa na goyon bayan Amurka mai kima a idon duniya. Kuma kowa na goyon bayan irin Amurka da za mu alfahari da ita.
Sort of America that we can all be proud of.
To halin da ake ciki kuma, shugaban na ta faɗi tashi ne wajen ganin ya bunƙasa farin jinin sa tsakanin Amurkawa, wanda yake kwangaba kwambaya tsakanin kashi 40 da ɗan ɗoriya. Samun nasarar Trump dai kamar yadda masu fashin baki ke faɗa, ta ta'allaka dai kan ɗan takarar da 'yan Democrat suka zaɓa domin ya kara da shi, wanda zai fuskanci ƙalubalen haɗa kan waɗanda ba sa tare da shi Trump ɗin. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za madadin Julie Levis Gresham da ta haɗa shirin, sai Patsy Ibi da Kuswara da ta haɗa ainihin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kuma da lagaida Mahmudu Lalo, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu a nan yana cika karfe 11:26 wato karfe 4:26 a jamhuriyar Niger da Nigeria. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku.
Aziz ga labaran a takaice. Manyan jami'an hukumomin tsaro na Amurka sun kame bakunansu, sun kisi ce uffan a kan rahotannin da ake bayarwa da ke cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin a kaiwa Iran hari jiya Alhamis, amma kuma daga bisani ya janye umarnin ba tare da gabatar da wasu dalilai ba. Jaridar New York Times ta ce da farko shugaba Trump ya ba da umarnin a kai farmakin jiragen sama akan wasu sansanoni da suka haɗa da wuraren da Iran ke girke makamanta masu linzami da sauransu kafin ya canja ra'ayinsa. Ta wani gefen kuma, mayakan 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran sun kai wani hari da makami mai linzami a kudancin kasar Saudi Arabia da ya sauka a kusa da wani kamfani da ke tace gishiri a teku, amma bai lalata komai ba ko asarar rayuka ba. Ga muryar sojojin da Saudi Arabia take wa jagoranci da suke yaƙi da 'yan tawayen ta ce makamin mai linzami an harba shi kusa da kamfanin Al-Shuqaiq da ke yankin Jizan. 'Yan takara shida da ke gwagwarmaya a zaben shugaban ƙasar Murtaniya sun kammala yaƙin neman zaɓensu jiya da daddare a birnin Nouakchott, bayan da kowannensu ya shirya gagarumin taron lakca na magoya bayansa. A karan farko tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2008, wannan ne zai zama karo na farko da shugaban ƙasar mai ci Muhammad Ould Abdulaziz zai kasance baya cikin zaben, abinda ya sa kofa ta buɗe ga mutane da dama da ke sha'awar tsayawa zaben. Shugaban China ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kai Koriya ta Arewa, inda ya jinjinawa shugabanninta akan yadda suka maida hankali wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar tasu.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni. Yanzu a madadin Muhammad da Hafiz Babala da ya taya gabatar da shirin da kuma Tadi da ya haɗa shirin da bani umarni, sai injiniyan namu Dani ne naku Abdulaziz Adidi Toro ke cewa mu da lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe, shirin matasa.